na bendi ne kumada kune
Canada
itenki kabari na aureki zakisha mama ki zending da paranta miki kasana soki kokaba itenki kabari na aureki zakisha mama ki zending da paranta miki kasana soki kokaba kauna kala kala kulawa kala kala soyayya kala kala zanden gaba ki en mata kauna kala kala kulawa kala kala soyayya kala kala zanden gaba ki er gata ki bani koko da kosai dan san shi nake so sai na san ki na da tausayi to sai da taushi ina san ki yau da gobe kin shigare ko ba zabe Koma tu tape, joma pe na venji Idenki kabari na auriki, na kisha mamaki Zending da paranta miki, pasana soki kukaba Idenki kabari na auriki, na kisha mamaki Zending da paranta miki, pasana soki kukaba Kauna kala kala, kulawa kala kala Soyaya kala kala, zending da baki mata kauna kala kala kulawa kala kala soyayya kala kala zanden gaba ki er gata bazana so ki kuka ba er gata raina kishin fida mana ta barma mi ta din alfarma bazaki so na ki kuka ba er gata gona bubaruwa mu da en gulma mi ta ko na girma idan ki kabari na aure ki Kisha mama ki zending da paranta miki kasana soki kukaba itenki kabari na auriki Kisha mama ki zending da paranta miki kasana soki kukaba kauna kala kala kulawa kala kala soyayya kala kala zending gaba ki en mata kauna kala kala kulawa kala kala soyayya kala 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 kulawa kala kala zanden gaba ki en mata kauna kala kala bege kala kala soyayya kala kala zanden gaba ki en mata zan taba saki kuka ba kuka ba bazan taba saki kuka ba kuka ba bazan taba saki